कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
I wonder if the Jeremy and Bollywood now look at Gaza. A Swiss television industry representatives received the Benjamin Masu Aitrua Danish Interwar. Jeremy and some other Ohan Zuma and Nika Bachan. The students are not called Benaga for the party 9. The Salman Khan, Chikuma, the Sharon Shirin and Nasa and the Big Boss. Chikuma Ashok Kumar, the Nasa Shirin, Great Laughter Challenge. A duk tsawon mako jama'a na samun shirye-shirye masu aikarwa daga waɗannan jarumi, amma kuma a cikinsu wanda shirinsa ya fi karɓuwa a wannan zagayen na farko da aka yi bikin shirye-shiryen shi ne Amita Bachchan. Shirinsa ya samu karɓuwa sosai a tsakanin mutane da dama, wanda hakan ya ɗaga martabar gidan talabijin ɗin Sony, wanda ta kafa shi ne ake waɗa shirye-shiryen, inda ya maida shi na ɗaya a duk faɗin ƙasar Indiya. Duk da kasancewar shekarun Amita Bachchan 75, har yanzu ɗan tsoho na ja a fagen tunatunai da nishantar da mutane. Shi ma Salman Khan tana kai masa a shirinsa na Big Boss, domin kuwa shekaru uku a jere shi ke jan ragamin shirin, har yanzu ba a samu wanda ya taɓa rajin shi ba. A shar kuma kuwa wanda ya ɗan daɗe baya jagorantar wani shiri a talabijin, ya kyakkyawan dawowa, ma'ana ya dawo da ƙasar dama, domin kuwa masoyansa baki har kunne domin ganinsa yana gabatar da shirye-shirye a talabijin.
सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं,